Black superhero music.
Last time then I sent your sister, don't watch it, I bet you motor. Last time then I blow out in so much a kid, a car was shouting. I tell my to excuse me, move mom and send to Ranchi. Move mom and I'll buy food, man, first class, I did again, it's scanchy. The chairman, sorry, but I've got no time for this rubbish. I was right here trying to get comfy, and you're really trying to insult me. Asalan wahalan dama daga farko ni na kira take ansa. Asalan wahalan daga farko ita ta kira nake ansa. Yarinya kyakkyawa amma ta cika san soyayya. Mun san yar iska ce amma ta cika san boyewa. Ni dai na gano ta, so ma take in more ta, so ma take in kai ta gida tai kwana biyu in boye ta. Na ce mata ta bar wasa, na ce ma saurayin ta game over. The bencha shi na yi take over, the bencha shi na yi take over. Oh, yarinya kyakkyawa amma ta cika san soyayya. Mun san yar iska ce amma ta cika san boyewa. Yarinya kyakkyawa amma ta cika san soyayya. Mun san yar iska ce amma ta cika san boyewa. Ta cika san bonewa. Ta cika san soyayya. Mun san yar iska ce amma ta cika san boyewa. Ta cika san bonewa. Ta cika san soyayya. Mun san yar iska ce amma ta cika san boyewa. Sai mata international SAK KD ABJ J-Town Duke Mune. Da ce mu hade ranan Tuesday. Da kiran da sassafe na ja mota muka je jaji. Na dauko ta muka je party. Ashe sister ba ta da imani. Kafin ma mu kai party, ta ce mun wayanta ba kati. Muka je ATM da ba layi. Da kashe komai ba ko sisi. Sister was so deceiving. Da mun karya ina believing. Muna ta hugging, muna ta kissing. Ina ta binta tana ta leading. Watan ta gano ni, so ma take ta more ni. So ma take ta kai ni gida na yi kwana biyu ta boye ni. Kutuman durin kaska, a wurin na ce mata a'a fa. Kanki mai da ni dan iska, na wanwanke ta na hada fuska. Yarinya kyakkyawa amma ta cika san cashewa. Mun san yar iska ce amma ta cika san famewa. Yarinya kyakkyawa amma ta cika san cashewa. Mun san yar iska ce amma ta cika san famewa. Ta cika san cashewa. Ta cika san bonanza. Mun san yar iska ce amma ta cika san famewa. Ta cika san cashewa. Ta cika san bonanza. Mun san yar iska ce amma ta cika san famewa.
International SAK. To international SAK. International SAK. But to international SAK. Yawa amma ta cika san soyayya. Ta cika san bonanza. San yar iska ce amma ta cika san cashewa. Ta cika san bonanza.
Yarinya kyakkyawa amma ta cika san soyayya. Mun san yar iska ce amma ta cika san boyewa. Yarinya kyakkyawa amma ta cika san soyayya. Mun san yar iska ce amma ta cika san boyewa. Ta cika san cashewa. Ta cika san bonanza. Mun san yar iska ce amma ta cika san famewa. Ta cika san cashewa. Ta cika san bonanza. Mun san yar iska ce amma ta cika san famewa.